Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokin aiki muka sake dawowa a shirin mu na hannu. A yau ranar Litinin 13 ga watan Yuni na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji irin mawuyacin halin da matafiya ta jiragen sama ke fuskanta a Najeriya, yayin da suke gujewa rashin tsaro da ya addaba hanyoyin tafiya a ƙasa. Sai kuma shirin zauren matasa, wanda Nasiru Adamiyani ta yi shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin Rasha sun yi ruwan bama bamai a wata masana'antar sinadarai da ke mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula a birnin Severodonetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine jiya Lahadi. Amma gwamnan yankin Luhansk ya ce masana'antar tana ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin ikon Ukraine. Gwamna Sherhi Haide ya bayyana lamarin da cewa ƙarya ce. ‘Yan awaren masu goyon bayan Rasha suka yi cewa sojojin Ukraine 300 zuwa 400 sun makale a masana'antar Azov tare da fararen hula da dama. Haide ya ce an yi barin wuta ne kawai a yankin masana'antar. Ana ci gaba da gwabza fada a bayan birnin a kan titina da ke kusa da masana'antar kai tsaye. Ya ce wata babbar gobara ta tashi a masana'antar a ranar Asabar da ta gabata a lokacin da Rasha ta kai hari. Rasha ta yi kirarin cewa tana ta karɓa ikon kashi 97 cikin ɗari na lardin Luhansk, amma kwace birnin Severodonetsk mai masana'antu mai yawan jama'a 100,000 ya kasance mai matuƙar muhimmanci ga babban burin Moscow na sarrafa yankin gabashin Donbas wanda ya kunshi lardunan Luhansk da Donetsk. Wata kungiyar masu ra'ayin siyasa ta 'yan majalisar dattawan Amurka 20 ta faɗa jiya Lahadi cewa sun cimma matsaya kan tsauraran dokokin mallakar bindiga a Amurka da ƙarfafa tsaron makarantu da kuma ba da ƙarin kuɗaɗen kula da lafiyar kwakwalwa biyo bayan harbe-harbe kan mai uwa da wifi guda uku da ya firgita Amurkawa. Muna da yarjejeniya wacce za ta ceci rayuka, Sanata Chris Murphy na jam'iyyar Democrat daga jihar Connecticut ya faɗa game da yarjejeniyar da 'yan Democrat 10 da kuma 'yan Republican 10 suka cimma. Idan majalisar ta amince, zai zama yarjejeniya ta farko a cikin shekaru 30 don ƙoƙarin shawo kan harbe-harben bindiga a Amurka. Ina tsammanin za su yi mamakin girman aikin da muka yi, in ji Murphy, duk da cewa yarjejeniyar ba ta haɗa da kamar yadda shugaba Joe Biden ya kira ba, ana sayar da manyan makamai da masu kashe mutane suke zaɓa na yin amfani da su. A yayin da a ranar 12 ga watan Yuli ake shagulgulan tunawa da ranar yaƙi da bautar da yara, ƙungiyoyin kare haƙƙin yara a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa game da yadda ake ci gaba da aikata wannan haramtacciyar ɗabi'a a wasu yankunan ƙasar. Saboda haka suka jaddada aniyar sake jan ɗamara don faɗakar da jama'a illolin da ke tattare da wannan al'amari, kamar yadda shugaban gamayyar ƙungiyoyin Esperance Bashar Mamman ya bayyana a hirarsa da Sulaimomin Barma.
Kama binciken wadda FAO ta yi nan da 'yan shekaru 2 zuwa 3 da suka wuce ya kwatanta cewa shi wannan aikin yara akwai shi a nan ƙasar Nijar. Amma wurin da ya yi tsanani wajen noma ne aikin noman shinkawa, an lura da ana amfani da yara sosai. Akwai kuma wasu aikace-aikacen gona inda ake sa yara har suna aiki da wannan taki na zamani koko abin kashe ƙwari. Akwai abubuwa da yawa wanda suke tabawa wanda dan ba su san aibin su ba, yana kawo musu cikas ga rayuwa saboda yawanci akwai poison gare su. Jihar Yamai da Tilabiri da Dusu abin yayi kunci. In ka diba kamar wajen jihar Maradi, an lura da akwai wannan matsala ta talla ta yara wanda tun kankana shekara 3 shekara 4 har aza musu dire bisa kai an ce su je su saidu. To wannan saide-saiden yana sa su gamu wani bi da manya wanda ba su da imani, sai su sa su wata hanya wadda ba ita bace balle ma kananan 'yan mata. In ka diba wajen tawa ana samun matsalar shaye-shaye da karuwanci wanda da dare yayi kana ganin su da 'yan shekara 9 shekara 10 kana zaton su yare ne, su kuma an gwada masa hanyar da ba ita bace, sai kaga wani lokaci wasu manyan ne suke laɓe suna amfani da wannan karuwancin na yara.
Eh
in an jima kadan zamu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan zamu leka Najeriya inda yin bulaguro ta sama ya zama mafi ingancin sufuri duba da yadda rashin tsaro yasa ake gujewa bin hanyoyin kasa to sai dai duk da haka matafiya ta jiragen sama a Najeriya na fuskantar kalubalen jinkiri maras kima ko kuma soki tashin jirgi wakilin Hassan mai na kaina ya duba mana wannan batu
1730 that's what they say and that's what is online
1730 now you see
for what you come your company that's the announcement made before before they make the degree own but you hear the one in the afternoon
you finish this court you need to court I beg this one case has been there are three people like animal
in hasaniyar da ta barke kenan a zoren da matafiya ke jira kafin shiga jirgi a filin jirgin sama na kasa da kenan Abuja biyo bayan dogon jira da matafiya suka yi na sama da sa'o'i 5 ba jirgi ba alamar sa wannan ma'aikatan jirgin ne ke bada hakuri bayan mun lula sama hakurin da kuma bisa ga dukkan alamu galibin fasinjojin ba su lamunta ba
buy from Lagos to Maiduguri they say they are old I don't really buy you they are safety today when I reach
wannan wani fasinja ne da yace ya sai tikitin daga Lagos zuwa Maiduguri sai bayan da yayi so nan Abuja aka ce ba jirgin zuwa Maiduguri a wannan rana bayan kuma ya sai tikiti tun daga birnin Lagos ya nemi a maida mai da kudin sa hakan ya gagara yasa ya sai wani sabon tikitin a wani kamfanin jirgin na daban wannan ma daya daga cikin fasinjojin ne da naga yana ta gunaguni kafin mu tashi
abinda zan fada ba su kyauta mana ba saboda akwai mutane da yawa da suke da abubuwan da ya kamata a azin ba tafi ba an bata mana wajen
karfe
karfe 1 ne ya kamata tafi yanzu ana magana karfe 6 kaga ai an bata mutane
kafin dai mu nan Abuja na kebe daya daga cikin jami'an kamfanin wannan jirgi inda ne mai sanin ko menene makasudin samun wannan jinkiri
kasancewa maybe hakan zai zama alkhairi jirgin ke sauka yana kasa tintin so dole aka canja jirgin wani aka bari ya zo yanzu sai da yaje jirgin ya dawo yanzu gashi nan aka zo kaga jirgin kina but there's no way zama mutum kariya abinda ke kasa take dole bi saboda ba zai canju bane da jirgin ka kasa fasinja na sauka as soon as sun gama sauka za a yi boarding
oh initially ba shi aka shirya ba wannan
ba ne shi sa yi jirgi ke sam fa the already they got a schedule in this day affection dole a shi
kokarin da nayi don jin ta bakin hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Najeriya bai nasara ba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gai da Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya
kuma yanki a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo sun ce sojojin Rwanda da makaman artillery sun taimakawa hare-haren kungiyar ƴan tawayen M23 jiya Lahadi inda suka zargi Rwanda da neman mamaye garin Bunagana dake kan iyakar Congo rikicin ya tilasta sama da mutane 25,000 tserewa daga yankin inda dabbai suka tsere zuwa makwabciyar ta Uganda inda hukumar jin kai ta majalisar ɗinkin duniya OCHA zarge-zargen na Congo wani bangare ne da rikicin da ke ci gaba da taɓarɓarewa tsakanin ƙasashen makwabta wanda ya sake farfaɗo da tsohuwar gaba Rwanda ta musanta goyon bayan harin na M23 ofishin gwamnatin Kivu ta arewa ya ce dakarun Congo sun yi nasarar dakile har-haren da kungiyar M23 ta kai da sanyin safiyar jiya Lahadi da ke samun goyon bayan dakarun Rwanda a kusa da Bunagana da dai sauransu. Yan majalisa a kwamitin da ke binciken tarzoman ranar 6 ga watan Janairu a majalisar dokokin Amurka kafin a shekarar da ta gabata sun faɗa jiya Lahadi cewa wasu ƙarin shaidu za su bayyana a zaman sauraron bahasi da za a yi nan gaba na cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya sha kai a yunkurinsa na neman tazarce amma duk da haka ya tayar da tarzoma ta hanyar shaidawa magoya bayansa cewa an yi masa maguɗi na wani wa'adinsa na shekaru hudu. Trump ya sani sarai ya faɗi zaɓe a cewar ɗan majalisa Jamie Raskin daga jihar Maryland a wani shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN. Duk wani mutum mai cikakken hankali na buƙatar sanin cewa yana yaɗa babbar ƙarya ne ta hanyar da'awar kamar yadda yake yi har yau cewa ya lashe zaben watan Nuwamba shekarar 2020 akan Joe Biden na jam'iyyar Democrat wanda ya hauka kargan mulki makonni biyu bayan harin da aka kai kan Capitol. Rashin ya bayyana abinda Trump ya yi a matsayin karfafawa gagarumin hari kan demokuraɗiyyarmu, yayin da ɗan majalisa Adam Schiff daga jihar California a wata hira daban a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC ya ce yayin da wannan ke faruwa bai yi wani abu da ya hana shi faruwa ba har sai bayan sa'o'i da farawa. Adadin makaman nukiliya a duniya na shirin karuwa nan da shekaru goma masu zuwa bayan shekaru 35 na raguwa, yayin da rikicin duniya ke ƙara kamari a yakin Rasha da Ukraine, kamar yadda masu bincike suka bayyana yau Litinin. Ƙasashe tara masu ƙarfin nukiliya, Birtaniya, China, Faransa, India, Isra'ila, Koriya ta Arewa, Pakistan, Amurka da Rasha, suna da makaman nukiliya na yaƙi 12,705 a farkon shekarar 2022 ko kuma 375 ƙasa da farkon shekarar 2021. Bisa ga kiyasin cibiyar nazarin zaman lafiya ta duniya ta Stockholm SIPRI, adadin ya yi ƙasa daga sama da 70,000 a cikin 1986, yayin da Amurka da Rasha a hankali suka rage yawan makaman da aka kera a lokacin yakin cacar baka.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Ya raba namun ta kaka, ya raba namun ta kaka, kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata iyayen mu ne su, mata iyayen mu ne su, so son ka koye mu mata, so son ka koye mu mata, so son ka koye mu mata. So sun ka shashe mu mata, almo ka girma, a gai ga mata, to gai ga mata. Ya raba namun ta kaka, kai maza abu ne ga mata. Ya raba namun ta kaka, kai maza ku bare he ga mata. Mata iyayen mu ne su, mata iyayen mu ne su.
Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke tabawa wanda ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubale da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Kamar a makon jiya, Zauren matasan dai na garin Maimane a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya, inda matasa ke aikin noman damuna da na rani don samun kuɗin shiga. Zauren na tare da Nasiru Maiyama, Haddabi Musa mai kwamfuta, Nura Musa, Abdullahi Muhammad da Sa'idu Ibrahim.
Lokaci mana iya amfani da irin kudaden da muka dai na ci ya mu dan sarrafa su mu a rugo nan wani wanda kila ba shi da bukata ga yin haka din saboda mu dan kara mu gonan mu yawa kaga muna iya amfani da abubuwa lokaci lokaci wani muka iya aro ne wani kuma muka iya dan doka ti haya ko da ke ban sani ko kana gana Hausa
eh so sai ina fahimta
to kasan wani gona ana ansar misali kile mai gonan kila gonan yayi mai yawa sai ta zai bada rabi haya ya ba da rabi haya kaga daga cikin mu wanda adda zarihi zai kara wani kuma sai ya rage saboda wani lokaci noma sai ya ga mutum na amfani da noma ne da misali kila ina yin noma buhu 100 ko 150 ko 200 sai ka ji a ce a'a to bana zai dan raba kila aiki ya mai yawa sai ya dan raga an kada da dan ajin hannunka sai ka ansa a matsayin jinjina da dan wani lokaci kuma sai kamar mai rabin sa ban ka gama ɗebe amfanin gonanka
wato idan gaba ɗaya ma ni na lura a tsakanin matasan Najeriya abin da yake damun su shine wasu sun gama makaranta suna neman aikin gwamnati ne ko ba lalle ne ana samun aikin gwamnati nan take ba amma shi ko wasu su raina sana'o'in da suke garuruwan su wanda hakan yake jawowa matsala sai kaga matasan sun taho wasu birane su shiga wasu sana'o'i da watakila karshe ma su fada shaye-shaye da wasu miyagun ayyuka dan su rume yama me zaka ce kan wannan
gaskiya nan an so sami inda yake ne aikai na za ka ga matasan kare makaranta amma kuma sai su ce ba za su je su nemi wani aikin da ya kadu musamman masu digiri ko za su ce ai sai aiki na office ko wani abu ba su iya koyon sana'a wadda suke kankanuwa ta musamman ma koyon sana'a hannu musamman kamar gyaran lantarki wayari da gyaran mashin ko mu da kuma aikin kwamfuta na business center musamman ni kaina lungu ne na kare technical abubuwa sun kai yawa na matsalar aikin technical kamar wani shago nake koyo na aikin gwamnati sama da shekara kusan 7 to alhamdulillah kahin in je mu wata magana kuma kahin samu aikin gwamnati sai zai ina da experience na computer sai samu business center na wuri na buda ina aiki wanda yake alhamdulillah yanzu sanadiyar wannan aikin na samu na experience na computer wallahi ni kenan sai in ce wanda yake da degree ko shi zai ce ne ina iya gobe da shi na ga yin abin aikin asirin da Allah ya bani saboda mai degree zaka ga yake wai ba zai nemi ko da apply ne na recruit sai ga yake ICC service ma'ana wanda ke da abin da yake sai ya zai za a yi aiki ka aiki da kai fara lane kawai lane tun daga root ba kace wai kai dole ki an baka aiki da wannan yake wurin doka aiki ma ba a san ma masu digiri akan an fice cewa suna da girman kai na cewa ba su yin aiki na karami na wanda ke karami kasa ga sai sai an basu wani aiki akan musamman aikin ni a Okun University an dauke ni wanda ke ba fulawar ruwa ana bani albashi wanda ke kasa da minimum wage da aka tsara na musamman 30,000 aka kai ni ina aiki kadan 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 wanda yake an dauki wani iri na wanda yake shi ma yake cewa ba zai yi wannan aikin ba a tsayi amma ina yana digiri amma ba zai wannan aikin ba na 30,000 din da aka dauke mu muna ba flower ba kullun sai na je na ba flower and dawo amma ina kuma staff ina aiki a Okun University daga baya aka dauke ni aka yi min transfer a jigawa sai daga baya ni ga yanayin rayuwar da gobe tare da wayaya sai ni dawo gida ni zauna kuma bisa ga skill har yanzu ina kasuwanci na computer kuma aiki na da dawo a cikin karamar kuma mai gidan mai amma lokacin gama ina aiki a matsayin gehen computer ICT to haga inda ake farko na yi jiro da cewa ban son wannan aiki to haga wannan abun shi ma kai ne aiki na kadan kadan zai kara maka experience na zama da mutane da kuma hakuri da kuma ka gore ma Allah bisa ga abin da ya baka bisa ga wannan san shi ma kai ne da samu wannan abin ba to idan aka ana haka to za a samu aiki yi
Zaurin matasa na VOA ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da matasa a yankin mai yama da ke jihar Kebbi arewacin Najeriya ko in ce arewa maso yammacin Najeriya. Muna tare da matasa ko da suka hada da Nasiru mai yama, Haddabi Musa mai kwamfuta, Nura Musa, Abdullahi Muhammad da Sa'adu Ibrahim. Yanzu matasa zaure ya bude. Duk mai magana kan wannan darasi na dogaro da kai da sana'ar gado zai gabatar da sunansa sai ya ci gaba da magana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Haddabi Kwamfuta mai yama. To na sake dawowa ne domin in kara neman wata gudunmuwa wadda yake ya dace a ce gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma ma ta jihohi ta dokar mana wannan kwakwaran mataki. Gaskiya da yake da muna dan da ana samun nasihar taki wadda yake ko baka kwanta ga harkar gwamnati ta taimaka muku da taki ba za ku iya sayi taki. To amma yanzu da yake ana cikin tsadar rayuwa muna kira ga musamman mai girma gwamnatin jihar Kebbi da ya do matakin da zai sa mataki wanda yake za a dan ba sai kan farashi mai sauki ko ba a ba da shi kyauta ba aka ce an rage farashi yadda mutane za su samu dama su saya to ina ga insha Allah ajin zai taka muhimmiyar rawa wurin ganin har ne karamin karfi ya mallaki taki saboda yanzu ko takin gida an kace kai amfani da shi takin yayi karamci gaskiya sosai ba kowa na ke da shi ba saboda haka ina wani ina neman dan taimako wanda yake idan gwamnati ta taimaka to za a samu gaskiya mafita dangance da noma na rani da na damana gaskiya saboda haka ina kira ga wannan taimakon da nin nema kamata yi a bibi wannan kokino da rahama domin a taimaka masu karamin kari su masu baya da haka kuma zan yi kira ga matasa ƴan uwana kamata yi a ce kada mu yadda mu rinka rena sana'a sana'a tana da matukar muhimmanci gaskiya idan kace baka sana'a to gaskiya shine zaka kama amfani da wasu matasa waɗanda suna shaye shaye har sannan tun ba kai sai su koya to idan wasu ka koya ma sannan duk wani aiki da wanda suke yi wanda ba daidai ba suna iya jewa ka ciki dan idan kai la'akari irin matsalolin tabarbarewar tsaro duk wanda kaga an ci ya shiga cikin harka ta rashin tsaro to yana da tabbacin insha Allah zaka cimma biye da wasu abokani waɗanda ya taso da su mutanen kirki dan idan kana mutumin kirki ba za a bata ma rayuwa su shiga wani yanayi ba bakin horatan da nake yi kenan matasa su tare da ni assalamu alaikum sunana Nasiru Musa Mayama bisa ga wannan abun ina ƙara gida da mutanen Najeriya gaba ɗaya cewa mu a jihar Kebbi mu muna cikin zogaman ko kuma jihar da muke samun nasara akan musamman bangaren noma sanadiyar noma ce da jihar Kebbi da sai suna da shi World Bank wanda ina World Bank aka tafi da wani talabi na mata wanda ake cewa Nigeria Women Project wanda a Kebbi an tafi luka kanin gumi guda uku mai yama Engaci da kuma Argungu kuma mai yama ita ce babba saboda bangaren noman gyada din da ke babu inda ya kaiwa mai maluwa gaman neman gyada wanda ke idan kana neman man gyada fiyo da kwarai to ina tabbatar ma idan ka zo mai yama zaka same shi duk da haka sai aka ba mu tallafi na ubangin duniya ya zo ya tsike mata masu sarrafa kuli-kuli da kuma sauran kananan sana'o'i tallafi na naira 60,000 kowace mace a kasari inda aka fito suna an san lafo wanda ba shi aka cewa suna aka ba lafo na duk sabi suna ba da wani abu to sai ga an dawo akuya an ba da akuya ko na ba an je an sa mace cikin sel aure ya sanadiya wannan mashin to amma shigowar walban kan talaka mutanen jiha Kebbi kuma karamin komiti guda uku mai yama ko ko mai yama da Engaci da Argungu aka zo aka ba su lafi na naira 60,000 wannan su ma matan suna ba da contribution ko wani sati na naira 200 ko wani kuɗin na idan aka tura kuma a sati 38 ba su ma kai kuɗin naira 60,000 da aka ba su ba wanda yake tallafi ne wanda aka ba su an ga suna iyawa tare da kuma ƙara inganta sana'ar su
har ila yau anan zamu dakatar da shirin makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamaili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
wassalamu alaikum
gai da Nasiru Adamaili Kaya yanzu kuma lokaci ne Babangida Jibrin zai kama da sharhin jaridan Najeriya
Sharhin jaridar ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo ɗaya daga cikin manyan labaranta da ta mai da hankali ne a kan jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da wayan bikin ranar demokuraɗiyya na 12 ga watan Yuni wanda aka yi a jiya shugaban Muhammadu Buhari wanda yake bikinsa na ƙarshe a matsayin shugaban Najeriya ya jaddada ƙudurinsa na ganin cewa an gudanar zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana kuma bisa gaskiya tare da miƙa mulki ga duk wanda ya ci zaɓen a shekara mai zuwa sai kuma jaridar ita ma jaridar The Nation ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke da alaƙa da jawabin na shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta ruwaito shi yana cewa a duk safiyar Allah yana kwana ne da tashi da takaici game da wayanda yan fashin daji ke kamawa tare da yin garkuwa da su da kuma wayanda ake kashewa shugaban Buhari wanda ya furta hakan a jawabinsa ga yan Najeriya domin bikin ranar 12 ga watan Yuni domin tunawa da Chief MK Abiola wanda ya lashe wancan zaɓe ya ce wannan biki shine na ƙarshe zai kuta a matsayinsa na shugaban kasa tare kuma da bada tabbaci ga ƴan Najeriya cewa zai tabbatar an gudanar da zaben bisa gaskiya tare kuma da mika mulki ga duk wanda ya ci zabe sabanin abin da ya faru a lokacin da Chief NQ Abiola ake hasashen ya lashe wancan zabe na 12 ga watan Yuni amma kuma aka soke zaben sai kuma jaridar The Punch ta maida hankali ne don gane da tsaka mai wuya da ƴan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar APC Chief Bola Ahmed Tinubu za a ce ya shiga shi da jam'iyyarsa ta APC wajen zaben wanda zai masa mataimakin shugaban kasa tsakanin musulmi dan arewacin Najeriya ko kuma Kirista daga yankin arewacin Najeriya ɗan siyasa daga yankin arewacin Najeriya ne na ganin kamata yayi aswaju Bola Ahmed Tinubu ya dauki musulmi a matsayin mai mara masa baya na mataimakin shugaban kasa to sai dai kuma wasu masu sharhi akan harkokin siyasa na ganin ya kamata dauki Kirista ne domin mara baya inda ma har sunan gwamnatin jihar Plateau Simon Lalong da sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustafa ya fara fitowa shi kuwa Alhaji Atiku Abubakar dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar PDP a rahoton da jaridar The Punch ta ruwaito na cewa yanzu haka gwamnatin jihar Delta Dr. Ifeanyi Okowa yana gaba-gaba wajen wanda ake ganin ya kamata ya kasance mataimakin shugaban kasa ga Atiku Abubakar bayan shi akwai gwamnatin jihar Akwa Ibom Udom Emmanuel da kuma gwamna Wilson Wike na jihar Rivers to sai dai har yanzu manyan jam'iyyun guda biyu na ci gaba da tattaunawa kafin cikan wa'adin da hukumar zabe ta deba musu na gabatar da sunayen 'yan takarar su a mako mai zuwa ita kuwa jaridar Daily Trust ta bayyana cewa shugaban kungiyar ASU na ƙasa ya tsame hannun kungiyar ne daga wani shiri na tallafawa kungiyar na neman kuɗi da shugaban gidan rediyon Barkita Family Radio Ahmed Isa ya kaddamar fagen jifin murya Amurka daga Najeriya
a gai da baban gidan jifin da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaici
sojojin Rasha sun yi ruwan bama ba mai a wata masana'antar sinadarai dake mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula a birnin Severodonetsk dake gabashin ƙasar Ukraine jiya Lahadi amma gwamnatin yankin Luhansk ya ce masana'antar tana ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin ikon Ukraine gwamnati Sherhi Haide ya bayyana lamarin da cewa ƙarya ce ɗan awaren masu goyon bayan Rasha suka yi cewa sojojin Ukraine 300 zuwa 400 sun makale a masana'antar Azov tare da fararen hula da dama wata ƙungiyar masu ra'ayin siyasa ta 'yan majalisar dattawan Amurka 20 ta faɗa jiya Lahadi cewa sun cimma matsaya kan tsauraran dokokin mallakar bindiga a Amurka da ƙarfafa tsaron makarantu da kuma ba da ƙarin kuɗaɗen kula da lafiyar kwakwalwa biyo bayan harbe-harbe kan mai uwa da wafi guda uku da ya firgita Amurkawa. Muna da yarjejeniya wacce za ta ceci rayuka, Sanata Chris Murphy na jam'iyyar Democrat daga jihar Connecticut ya faɗa game da yarjejeniyar da 'yan Democrat 10 da kuma 'yan Republican 10 suka cimma. Kuma mun yanke a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ce sojojin Rwanda da makaman artillery sun taimakawa hare-haren kungiyar 'yan tawayen M23 jiya Lahadi inda suka zargi Rwanda da neman mamaye garin Bunagana da ke kan iyakar Congo. Rikicin ya tilasta sama da mutane 25,000 tserewa daga yankin inda dabbai suka tsere zuwa makwabciyar ta Uganda, inji hukumar jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA. 'Yan majalisa a kwamitin da ke binciken tarzoma ranar 6 ga watan Janairu a majalisar dokokin Amurka Capitol a shekarar da ta gabata sun faɗa jiya Lahadi cewa wasu ƙarin shaidu za su bayyana a zaman sauraron bahasi da za a yi nan gaba na cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya sha kayi a yunkurinsa na neman tazarce amma duk da haka ya tayar da tarzoma ta hanyar shaidawa magoya bayansa cewa an yi masa magudi na wani wa'adinsa na shekaru hudu.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku mai zira shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babali ɗinka na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashim Gumel da na haɗa kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.